Saken wannan rana da aka ware don wayar da kan al'umma kan ciwon amosanin jini wato sikila na wannan shekara da shine muhimmancin kula da kai ga masu dauke da wannan cuta. Ko menene masu fama da cutar sikila ke cewa a wannan rana?
Na Mustafa Aliyu Jibiya, mazaunin jihar Katsina, shekara na 37 a duniya. Ni ina dauke da darurin amosanin jini ni jari mini ga masu darurin. Yau 19 ga watan Juni shine daidai ga zagayowar ranar masu dauke da darurin wannan ciwon. Ina kira ga gwamnati baki daya da masu da shuni da su shigo da Allah suna taimaka mana saboda a duk Afirka Najeriya ita ce kan gaba. Sai kuma ina kira da gwamnati da Allah suna gina mana asibitoci inda za mu dinga zuwa muna samun magunguna a sauƙaƙe ko kuma a ma ba mu kyauta. Sai kuma babban shawara na ga al'umma gabaki daya su dinga zuwa suna yin gwaji kafin aure. Gwaji kadai shine abin da zai iya tsayar da yaduwar wannan kororon ciwon sikila.
A ranar 19 ga watan Yuni na kowace shekara ce kasashen duniya ke bikin ranar cutar sikila ta duniya wadda da farko Majalisar Dinkin Duniya ta gabatar a matsayin wani kuduri na yaki da cutar a shekarar 2008. A yayin da ake ci gaba da aikin fadakarwa game da cutar, kwararrun likitoci a Najeriya na jaddada cewa
sunana Dr. Halima Bello Manga ni likita ce consultant hematologist ne da kuma lecturer a Kaduna State University. Ciwon amosanin jini gaskiya babban matsala ne a duniya, especially kuma ta kasar mu Najeriya, saboda fiye da rabin yaran da ake haifa da ciwon sikila duk duniya a Najeriya ake haifansu. Kowane shekara akalla ana haifan yara 150,000, kuma wannan projections ya nuna wannan number din zai kara bai kashi 75 nan zuwa 2050 kenan. So ba wai kula ne ba su samu ba, kwararru ne babu sosai akan waɗanda suka san batun ciwon. So yawanci kuma su masu ciwon sikila gaskiya muna ganin su, amma da yawan su chemist ma suke zuwa magani. Kuma ciwo ne wanda yake affecting jini, dan haka ciwo ne da zai iya tashi a koyaushe. Kuma ba kowane asibiti bane yake da kwararru akan kula da masu ciwon sikila. So kuma a Najeriya yawanci hematologist sai a asibitocin koyarwa. So kinga ya kamata gwamnati ta tallafa akan ayi scaling duka treatment din.
Shugabar gidauniyar Impact Sickle Cell Malama Halima Nagado ta bayyana cewa
na yi fama da yaro mai cutar amosanin jini, sannan kuma mahaifiyata ma ta yi fama da ciwon. Kuma ma dai a takaice kakata ta yi fama da yara hudu da suka yi fama su ma da wannan ciwon. Saboda haka lokacin da zan yi aure, iyayena sun yi kokarin su tabbatar cewa an gwada jinsin jinin ni da mai gidana. Amma kuma sai aka samu akasi, aka ce mai gidana AA ne. Dama ni tabbas ni AS ce, tunda mahaifiyarta ita ma tana da ciwon amosanin jinin. Sai bayan na fara haihuwa, sannan sai aka tabbatar cewa akasi aka samu shi ma AS ne. Shi yasa har muka samu yaro mai cutar sikila. Saboda haka na samu kaina dai a cikin wannan karangiyar ta cutar sikila. Sannan yadda na yi fama da wannan yaron a lokacin, kuma sakamakon cewa na san yadda ciwon yake, sai na ga to duk kuma mai zan yi saboda na bada gudunmawa ta a al'ummata, na tabbatar cewa mutane sun samu fadakarwa, kuma an yi hatar an san cewa kafin ayi aure a tabbatar an duba jinsin jini, saboda an ce rigakafi yafi magani. Kuma taken wannan shekarar shine cewa muhimmancin kula da kai ga su masu dauke da wannan ciwon.
Malama Nagado ta kuma kara da cewa
to a matsayina na uwa dai abinda zan ce shine ya kamata a ce iyaye su jawo hankalin yara, musamman yara matasa, cewa idan za su yi aure su tabbatar cewa sun san jinsin jinin wanda za su aura. Amma maganar jinsin jini abu ne da dama mutum ya kamata ya sani ma tun lokacin da yake karami, kinga sai ya tashi da shi. Sai aka ce ka gwada a sake gwadawa har a tabbatar da mai jinsin jinin naka.
Duk da kokarin masana da ma hukumomin lafiya na wayar da kan al'umma, mutane da dama musamman a karkara na yi wa gwajin jinsin jini kafin aure rikon su kainar kashi, wanda ke maida hannu agogo baya wajen kawo ƙarshen cutar sikila a Najeriya. Ima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.